conscience.
It's no easy to be.
I thought I'd make it. It's them double flows in the building. No, no, you
know. Sarota, I mean Sarota, Sarota, Sarota. Sarota, Sarota, I mean Sarota. Tell the shake it, you don't be sick of me, Parota. Sarota, Sarota, I mean Sarota, Sarota, Sarota. Sarota, Sarota, Lame Sarota, Etele Kese Kekido Dise Keteme Parota.
Tafuna Rubuta Lines, Wanan Kidan Yasa, Nira Waga, Rintaka Wada, Gaskiari Yasa, Nasa, Muka Wawi, in the roof, we in the road. Hustle Baza Mai, Baki Dende Zaku, Kamini, Ngagarawa. I be flinging, ringing, ton, run, before Asa Aga and the papers, it's done. Arewa Gurin Kuala Nane, it's home. Anyo Sarikin Dama, Rabuz and Zinine, give me the crown. You see life, okay, when that's suka, yeah, da mulkin dan wan karama da kamala suka nuna mun amana suka dauke ni suka kai ni bauchi suka soken a awala min dan bola ya daushe da do kota to awala madana idan dake sakanin mu da su yasa suka ba amanan kansu suka ce sai da fasa tafiyan in har ba ni bane zan kai su. So what did you expect? Someone need some respect don ba gunda za ku kai ni in gaza don banda accept sun zurutun sani ne talulube ni kaman abaya ko da haushi dole mu rama abinda talauciya mana abaya. Akwai lokacin da idan muka tinka tirken mu ba wanda zai kama mu don ya dinka tattare je binka kami ka wa binta kuma ce mako ne ba ma san rike abinka.
Sarauta, sarauta, da mai sarauta, 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 da mai sarauta, ita nake shake kido ni sai ka ce mai farauta. Sarauta, sarauta, da mai sarauta, 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 la mai sarauta, ita nake shake kido ni sai ka ce mai farauta.
Sarauta mai farauta, Allah ya baka rabonka, Allah ya sa bana a aje kofin Grammy ka dauka, Allah ya turo mala'iku dubu suna taronka, Allah daura ka kama kiyanka su rinka taronka. Amin, amin. In mun zo danna jiniya muke yi mu shige cosmocas girl siren. All these rappers got passion, they need melody, they need paracetamol, or they need chlorine. Da ma da hatari ko a cikin garari in sun ban kida binne ta nake cikin kabari zan yi sadaka kan deban kuli kuli na dari don sa don wa mutun ne na gari bacin zali bane flow sin ne suke fitowa haka ni ma ba da sona ba babe din ka bane take safi take tura mun a ta don kana sona ba don kana sona ba. If you like you love me,
if you like you love me,
if you like you hate me,
if you like you hate me,
if you like you taste me, all I know is why me suck a boom wage. Can't even mention all the stories I know. Never been into places you never go. Now I'm saying my soldiers for the world. Let me have my weapon, cause I got them right in the front.
Sarota, Sarota, I mean Sarota, 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 I mean Sarota, intellect shake it, you don't need to me parota. Sarota, Sarota, I mean Sarota, 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 I mean Sarota, intellect shake it, you don't need to me parota.